Yeah, out of zero could catch my love.
Yeah,
Ruins of my kitchen. Danny that came in that day. As what about the kitchen? Never I could dig a soy at her. Danny that came in that day. As what about the kitchen? Never I could dig a soy at her. Ruins of my kitchen. Take the sheep when that day. As what about the kitchen? Never I could dig a soy at her. Needn't the left in the name making that over. Allah ya fi ni cikin maza da huki kadan duba kuma kika zabe ni me zai saka ni na saki ki yokoka har ki sane ni ya za a can sai da mu kai sabo zaki guje ni bayan bana iya yin barci bana cin abinci soyayyar ki ta sana kunce naga abin takeici bayan bana iya yin barci bana cin abinci soyayyar ki ta sana abinci naga abin takeici zuma kece take da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayyar sa zuma kece take da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayyar sa nawa ki soyayya zuciya ta zama take dole ne ki shirya aguna ba wata kamar ki dole za su ganki dole na za su barki in zama ruwan zama wanda ya dace na samu ki wallahi ya gama in zama dalili wacce zaki sanya duniya ta dau misali
dole na baki dukkanin kula take it easy baby dan Allah kula too much money akwai shi kala ina da naira ina da dola me kike so dan Allah fada apple kike so ko kuma gyada ko me kike so zan baki sarauniya ta sunan ki juya fuska in ganki ina ta shaukin kallon ki kin zama ruwan zuma
ruwan zuma kece cike da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayya sa ruwan zuma kece cike da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayya sa ruwan zuma kece ruwan zuma take da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayya sa ruwan zuma kece take da shi kun dace a zuci ba wata kece ya ba ki duk soyayya sa